singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with a happy refrain. Just sing it, singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm so happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I'll stroll down the lane with the happy refrain. I'm dancing and singing in the rain. Do ba da 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 da